Do you recall that windy little beach we walked along? That afternoon in fall, that afternoon we met. A fella with a concertina sang, what was that song? It's strange what we recall, and odd what we forget. I heard la-da-da-da-da-da-da as we walked on the sand. I heard la-da-da-da, I believe it was early September. Through the crash of the waves, I could tell that the words were romantic. Something about sharing, something about always. Though the years race along, I still think of our song on the sand. And I still try and search for the words I can barely remember. Though the time tumbles by, there is one thing that I am forever certain of. I hear la-da-da-da. Da da da, da da da, da da da. And I'm young and in love. I believe it was early September. Through the crash of the waves, I could tell that the words were romantic. Something about sharing, something about always. Though the years race along, I still think of our song on the sand. And I still try and search for the words I can barely remember. Though the time tumbles by, there is one thing that I am forever certain of. I hear da 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 da